Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da aikawa da Ukraine tallafin da ya haura dala biliyan 10. A wani mataki da mambobin majalisar na bangarorin Democrat da na Republican suka dauka don nuna adawa da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali akai. Sunana Mahmud Dalo. Madalla. To Amurka za ta tura biliyoyin daloli na kayayyakin agaji da na soji ga Ukraine. Kudaden da suka haura wanda ma fadar gwamnatin Amurka ta White House ta nema. Majalisar ta cimma matsayi ce bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ana muhawara. Bayanai sun yi nuni da cewa wannan shine mafarin tallafin da Amurka za ta baiwa ƙasar ta Ukraine, wacce shugaba Vladimir Putin ya farwa ba tare da ta takale shi ba.
I think the world has to respond and help these refugees and
Dan majalisar wakilai Adam Schiff na bangaren ƴan Democrat kenan yake cewa na ga ya kamata duniya ta kaiwa ƴan gudun hijirar dauki. Mun kuma rungumi wannan ragama a matsayin mataki na farko. A irin tawa fahimtar tallafin zai iya kaiwa dala biliyan 12 wanda zai agazawa bangaren tattalin arzikin kasar, fannin soji da kuma bangaren tallafawa jama'a. Amma dai akwai ƙarin da zai biyo baya.
That will provide economic, military and humanitarian support, but there will be more to come.
To hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da kasar Poland ta sanar da cewa za ta tura jiragen sama na yaki kira MiG-29, inda har ta yi wa Amurka tayin ko za a aika da jiragen ta hannun dakarunta. Tayin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a kai kasuwa. ‘Yan majalisun sun kuma nuna damuwa kan yadda ake samun tsaiko a shirye-shiryen da ake na aikawa da kayayyakin yakin. Senator Ben Cardin, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa.
There is strong agreement by Ukraine with the defensively.
Yace akwai kokarin matsaya da aka cimma kan yadda za a aikawa da Ukraine makaman da za ta kare kanta. Mun kuma cimma wannan buri. Kawayenmu ma sun yi hakan a nasu bangaren, wasu kasashe ma haka. Mun kuma taka rawar gani wajen ganin mun aika da waɗannan makamai da suke bukata. A dalilin haka nake mamaki yadda har yanzu ake samun jinkiri wajen aikawa da jiragen zuwa Ukraine, saboda shugaba Zelensky ya faɗa ƙarara cewa yana buƙatar su.
President Zelensky has made it clear he needs it.
To wata babbar jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa wannan mamaya da Russia ta yi wa Ukraine ta jefa al'ummar ƙasar ta Russia cikin mummunan yanayi. Lamarin da ya shafe ci gaban da ƙasar ta samu tsawon shekaru 30. Victoria Nolan, ma'aikaciya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
As Putin tries to reduce Ukraine to rubble, he is also
ta ce yayin da Putin yake kokarin wargaza Ukraine, kada ya manta cewa yana mayar da Russia tamkar gidan kurkuku. Katunan cire kuɗi na ATM duk sun daina aiki. Kayayyakin abinci da na fasaha da ake shigar da su cikin ƙasar suna ƙarewa. Sannan an hana 'yan jarida yin walwala. A daidai lokacin da hukumomin ƙasar suke tatse kudaden baitulmalin ƙasar suna yaƙi da su. Duk da cewa matakin katse sayen man Rasha zai yi tasiri mara daɗi a kan Amurkawa, 'yan majalisar daga ɓangarorin 'yan Democrat da na Republican sun yi na'am da sanarwar da Biden ya yi. Senator Richard Blumenthal, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawan Amurka.
Americans are willing to make sacrifices to support.
Yace Amurka a shirye suke sadaukar da kansu wajen nuna goyon baya ga jarumta da 'yan Ukraine suka nuna wajen kare tsarin demokradiyya. Hakan kuma yayi daidai da irin muradin Amurkawa. Saboda irin tarihinmu. Sai dai abu muhim shine matakan da zamu iya dauka wajen rage tashin farashin mai.
The spiral upward of gasoline prices.
To sai dai duk da haka 'yan majalisar sun jaddada cewa duk da goyon baya da Amurkawa ke nuna wa Ukraine, hakan ba zai kai ta ga tura da karanta ƙasar ba. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa.
I don't think any NATO country, certainly not ours, is prepared.
Yace ba na tsammanin wata ƙasa a ƙungiyar tsaro ta NATO ta shirya wa tunkarar Russia kan wannan takaddama da Ukraine. Ana da yasa ran a ƙarshen makon nan Majalisar Dokokin Amurkar za ta amince da wani kasafin kuɗi da gwamnati za ta kashe, wanda zai kunshi kuɗaɗen da za a tallafa wa Ukraine ɗin. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da Julie Lethes Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.